Jigawa a lokacin sula ne jigawa
lokacin sula ne jigawa
a lokacin sula ne jigawa
lokacin sula ne jigawa
a lokacin ka jigawa dadi
lokacin ka jigawa dadi
kai ruwan famfo
ushe
anya hanyoyi shi yasa daga dan jigawa yace
jigawa jigawa
sai madalla
jigawa jigawa
Baba
jigawa jigawa
sai mun ba ta wuta
jigawa jigawa
mu sai dan baba
jigawa jigawa
sai mun ba ta wuta
jigawa sai madalla a fini wa ya hamdalla a gwamna mu mun zaba jigawa jigawa
sai dan baba
sabu daidai san tura ki nonin kowa san turaki gwamna Mustapha Sulalami da lebar ka san turaki jigawa sai madalla a fini wa ya hamdalla a gwamna mu mun zaba jigawa jigawa
sai dan baba
sabun daidai san turaki nonin kowa san turaki gwamna Mustapha Sulalami da lebar ka san turaki jigawa
sai madalla
jigawa jigawa
sai dan baba
jigawa jigawa
sai mun ba ta wuta
su'ali
tambaya
kun ga jawabi
na wuyan kowa
yaki
mai zuwa
shi fa dalili na riki kowa
kamar da kamar uba dan haka zakun mune
jigawa
madau Mustapha Sulalami da agwamnan jahar jigawa
itai san tura ki kunje na raki al'ubar jigawa yanzu zabe ake so ai jawabi ne muke so mi madau Mustapha wannan mu fada a PDP maza ungo da mata
muna san jigawa muna san jigawa
PDP
maza mu da mata maza mu da mata
PDP
muna san jigawa
muna
san jigawa
PDP
maza mu da mata maza mu da mata
PDP
idan kun fahimta
da an kai jigawa
a shekal kileta
ta matsi dan jigawa
ganga ba aiki
sori dan jigawa
danan so jigawa
lokacin sulalami da gwamna
danan bar jigawa
na dade a Kaduna na zauna
danan daho jigawa
lokacin wanga gwamna
ayya
sori dan jigawa sori dan jigawa sori dan jigawa sori dan jigawa
to a canja da mata shin kwarai mai ilimi za a yi
jigawa sai madalla a fini wa ya hamdalla a gwamna mu mun zaba jigawa jigawa
sai dan baba
sabun daidai san tura ki nonin kowa san tura ki gwamna Mustapha Sulalami da lebar ka san tura ki jigawa jigawa
sai madalla
jigawa jigawa
sai dan baba
jigawa jigawa sai mun ba ta wuta
idan zan can karamci ne Mustapha dan halacci ne uba nai mai mutunci ne jigawa na mu danci ne zance na misali ne a waka sai bayani
sai jigawa jigawa
sai mun ba ta wuta
da mu fa mun kasangarce tsintsiya yanzu bola ce tsafta musulunci ce jigawa idan agwamna ne sulalami da yayi halacci dan sulalami da san shi dorawa
jigawa sai madalla a fini wa ya hamdalla agwamna mu mun zaba jigawa jigawa
sai dan baba
sabun daidai san tura ki nonin kowa san turaki gwamna Mustapha Sulalami da lebar ka san turaki jigawa jigawa
sai madalla
jigawa jigawa
sai dan baba
jigawa jigawa sai mun ba ta wuta
ku zabi Mustafa din nan da kullu ke mutuncin nan a fili ke da fara'an nan
a jigawa mu dora leman nan ita ko tsintsiya wannan a jigawa jigawa
sai mun ba ta wuta
mu tara mu kara tarawa mu kona mu kara konawa a kasar nan tsintsiya zancen ki hakika ba shi dorewa jigawa jigawa
sai mun ba ta wuta
jigawa jigawa
mu sai madalla
jigawa jigawa
sai dan baba
jigawa jigawa
sai mun ba ta wuta
jigawa jigawa
har mun kai tarwa
jigawa jigawa
gobe ta Allah ce komai yanzu amana ce Mustafa Sulalami da Allah ya maka gwamnan jahar jigawa
yanzu ta Allah ce kuma mata su ta Allah ce Mustafa Sulalami da Allah shi maka gwamnan jahar jigawa
gobe ta Allah ce komai yanzu amana ce Mustafa Sulalami da Allah ya maka gwamnan jahar jigawa
gobe ta Allah ce nace gobe ta Allah ce kai mai waka kai ma Allah ne maka aure da yar jigawa
gobe ta Allah ce komai yanzu amana ce Mustafa Sulalami da Allah ne maka gwamnan jahar jigawa
na yi bayani na san kun ji bayani na rike Allah na sannan na mi ka zabi na da kafa hujja ta sannan na daudu a ina Mustafa Sulalami da Allah shi maka gwamnan jahar jigawa
gobe ta Allah ce komai yanzu amana ce Mustafa Sulalami da Allah ne maka gwamnan jahar jigawa
masu kida burjik su ma masu rawa burjik mai kudi na nan shi ma dai talakan nan Mustafa Sulalami da nazo na maka waka jahar jigawa
gobe ta Allah ce komai yanzu amana ce Mustafa Sulalami da Allah ne maka gwamnan jahar jigawa
mata sun amsa sannan maza sun amsa yara sun amsa sannan manya sun amsa na bude murya ta sannan na raira waka ta Mustafa Sulalami da Allah shi maka gwamna jahar jigawa
gobe ta Allah ce komai yanzu amana ce Mustafa Sulalami da Allah ne maka gwamnan jahar jigawa
sai mun ba ta wuta APC
sai mun ba ta wuta
jigawa sai mun kona tsiya APC
sai mun kai tarwa
jigawa sai mun karya tsiya APC
sai mun ba ta wuta
sai mun ba ta wuta APC
sai mun ba ta wuta
jigawa sai mun kona tsiya APC
sai mun ba ta wuta
jigawa sai mun ba ta wuta APC
sai mun ba ta wuta
jigawa sai mun kona tsiya APC
sai mun kai tarwa
insha Allah za mu kai tarwa
dan jigawa sun ce kai da su kada ce sai da sun kata ce
to
sun kada aminci
to
dan gidan mutunci
gaske
Allah ya amince
gobe ta Allah ce
malam
gobe ta Allah ce
gobe
gobe ta Allah ce
malam
gobe ta Allah ce
gobe
gobe ta Allah ce
malam
gobe ta Allah ce
gobe Allah ya samu dace abi